gwamnatin jihar Borno Hurabul Kashi Tima ya karyata rahotannin da kafafen yada labarai ke yadawa na cewa gwamnatin suna karban kudade daga kungiyoyin kasashen ketare da ma na cikin gida don kulawa da 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin jihar. Gwamnatin ya da bayyana hakan ne lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a garin Maiduguri bayan dawowarsa daga babban tarayya Abuja. Gwamnatin ya ce babu wata kungiya ko kuma hukuma mai zaman kanta da ta ba su wani tallafi na kuɗi don tallafawa irin waɗannan 'yan gudun hijira. Ya ce sai dai irin waɗannan hukumomi ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da cikin gida da na waje na baiwa 'yan gudun hijiran tallafi na kayayyakin abinci da magunguna da kuma wasu kayayyakin karatu. Ya ce amma ban da haka babu wani kungiya da ta ba su irin waɗannan kuɗaɗe da ake tarurutawa. Ya ce na san mutane za su sha jinin jikinsu idan suka ji saɓanin rahotannin da take fitowa na cewa gwamnati na karɓan irin waɗannan kuɗaɗe na ƙasashen waje da ma na gida Najeriya a wajen hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu don kulawa da sansanin 'yan gudun hijira. Ya ce tunda muka ɗare kan karagar mulki a shekarar 2011 har zuwa rana mai kamar ta yau, gwamnatinmu ta karɓi naira miliyan 345 ne kawai a matsayin taimako a cikin shekaru biyar da suka gabata. Yace naira miliyan 345 ba zai isa ya ci da 'yan gudun hijira ko da na wata guda ba ne. Yace tsohuwar gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan na Najeriya ta ba su naira miliyan 200 wadda kuma shine kawai abin da suka samu a wancan lokaci. Kuma ma a lokacin ne gwamnatin tarayyar ta baiwa jihar Adamawa naira miliyan 150 da kuma makwabtanmu jihar Yobe Zuma naira miliyan 150. Kuma ban da wancan babu kobo da muka sake samu a matsayin taimako daga tsohuwar gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan.
Even after the Bagan crisis, there was an approval from the Federal Executive Council of 1.1 billion naira for the reconstruction of Bagan. But when I was asked to vote against Alicia, I refused to join the line because I denied class. So you can go and verify from any sources, from all other sources, whether apart from these 200 million from 2011 to date, if the federal government has donated giving a time to the government government for the welfare of the NDPs.
Yace ko bayan rikicin da aka yi na baga, gwamnatin tarayyar ta amince da naira biliyan 1 da kuma miliyan 1 don sake gina garin baga. Amma ko da muka nemi a bamu wannan kuɗi, gwamnatin tarayyar ta hana. Kowa na iya zuwa ya bincika ya tabbatar ko an bamu wannan kuɗi ko ba bamu ba. In banda wannan naira miliyan 200 da aka bamu tun shekarar 2011, babu sisin kobo da muka sake karɓa wajen gwamnatin tarayya don kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira. Yace akwai wasu jihohi da suka taimaka mana da wasu kuɗaɗe da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu, wanda idan an hada da naira miliyan 200 da gwamnatin tarayyar ta bamu shine zai bada naira miliyan 345 da kuma naira 100,000. Amma banda wannan babu wani kuɗi da muka sake karɓa. Yace mun samu tallafi da dama daga wajen wasu kasashen ƙetare, sai dai babu ɗaya daga cikin su daga cikin irin waɗannan kasashen Turai da suka bamu tallafin kuɗi kai tsaye ga gwamnatinmu da sunan 'yan gudun hijiran mu. Amma na san cewa sun kawo tallafi kamar na kayayyakin abinci da magunguna da dai wasu abubuwan buƙatu yau da kullum.
So I don't really know why this issue of Borno collecting billions for the purpose of IDPs came from.
Gwamnati ya ce to ban san dalilin da yasa wannan batu na fitowa na cewa gwamnatin jihar Borno ta karbi biliyoyin daloli don ci da 'yan gudun hijira.
The last time the name of supply to the Borno center
yace tun a ranar 18 ga watan Fabrairu ne dai hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta yanke samar da abinci ga gwamnatin jihar Borno, wanda kuma mun san cewa a baya ba haka suke ba, sai dai ta iya yiwuwa an fuskanci wani matsala ne saboda yanayin yadda ake tafiyar da al'amura. Gwamnan ya kuma amsa tambaya kan batun karkata abinci da ake zargin wasu hukumomi na yi a jihar.
So I wonder today as the SSS to conclude their investigation, and if the current chairman is involved, he's going to be penalized. If it was done under the Greyman dispensation, or it was perpetrated from NEMA,
ya ce na umarci hukumomin 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya wato DSS da su gudanar da bincike akan wannan faifan bidiyo da ke yawo wanda ke nuni da cewa ana canza buhuhunan abinci, wanda kuma ake zargin cewa ana shiga da su kasuwa ne. Ya ce don haska kammala wannan bincike, in kuma shi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na yanzu ko kuma da can wato Grema Terap suna da hannu ciki ko kuma daga ofishin hukumar samar da agajin gaggawa na NEMA ne, dukkaninsu dai ba za mu kyale su ba, za mu tabbatar cewa mun yi adalci. Gwamnan ya ce sun ma so mu wani shiri na baiwa dan gudun hijira abincinsa ya dafa kuma shi da kansa da iyalansa, wanda kuma suna ganin cewa hakan zai kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.